أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، بركة مدسة دعاء أولا يمشي نرى نرى سفر hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da ranar 27 ga watan 9 shekara ta 2020 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 122 a cikin karatun da muke a cikin Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Muna cikin Kitabul Azan, littafi na 10 kenan a cikin wannan kundi mai albarka. Za mu tashi babi na 14 a cikin wannan littafi, kuma hadisi na 624 a cikin kundin baki daya. Na'am. Na'am. Babu man kam bainal adhani wal iqama, babu gurgudan nawa ne na gurgudan lokacin da ke tsakanin da ake da wato da ke tsakanin kiran sallah da ta da iqama, wato yaya tsawon lokacin yake kasance yake, shine abin da zai bayyana. Wa man yantadhiru al iqama, wannan al hafiz ibn hajar ya tabbatar da cewa wannan jumlar kuskure ce aka shigar da ita a cikin nusar, domin wannan tarjamar babin da zai zo ne nan gaba. Babin da zai zo bayan wannan shine babu man intazara al-iqama. To shine wadansu suka hada shi a wadansu nusar din, aka hada shi kuma ya tabbatar da cewa as-sawab rashin ambatonsa. Gurgudan abin da ke tsakanin kiran sallah da iqama, babu wani hadisi ingantacce da yazo. Akwai hadisai da aka ruwaito amma masu rauni, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Bilal, wato idan yayi kiran sallah to kafin yayi iqama ya saurara gurgudan yanda mai cin abinci zai gama cin abincinsa, da kuma mai shan abin sha zai gama shan abin shansa, wanda yake tsuguno zai gama tsugunansa. To amma wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba, saboda haka abinda dai zai tabbata kamar yadda zamu gani a cikin wannan hadisin shine cewar babu iyakan cewa akan wannan gurgudan abin ana dubawa ne, wato abin da zai tabbatar da shigar lokaci da kuma taruwar masallata. Idan dai aka tabbatar lokaci ya cika, to abin da zai sa a jinkirta gurgudan lokacin da za a jinkirta shine gurgudan da jama'a za su taru a tashi a yi sallah. Na'am. Na'am. Wannan shi suna ce shine Ishaq ibn Shahin al-Waqifi. Na'am. Ishaq al-Waqifi shine Ishaq ibn Shahin al-Waqifi. Khalid shine Khalid ibn Abdullah al-Tahan, daga cikin urbatu ahli al-Basra. Al-Jurairi kuma shine Sa'id ibn Iyas al-Jurairi, malamin hadisi ne bajimin malamin hadisi a Basra, amma girman shekaru ya sa haddasa tajir kita ya zamanto wanda duk suka kananan marwaitan hadisi, ba manya ba, wanda suka ji riwayarsa a ƙarshen rayuwarsa, a lokacin nan hadisansa sun rikice, haddasa ta rikice. Kuma shi Khalid al-Tahan yana daga cikin ƙanana, ba cikin manyan masu riwayar hadisi na Basra ba ne. To amma ka'idar malaman hadisi ga rawi wanda yake da irin wannan, ana ce masa al-mukhtalif shine idan an tantance lokacin da wannan illar ta same shi, to sai kuma a gani an tantance waɗanda suka yi riwayar hadisi daga wajensa kafin illar ta same shi, to su wannan riwayar su ingantatta ce. Waɗanda suka yi riwayar hadisi bayan illar ta same shi, wannan riwayar su za a yi tawakkufi a kanta. Haka zalika wanda ba a sani ba yaushe ya yi riwaya daga wajensa, kafin illar ta same shi ne ko bayan illar ta same shi, shi ma za a yi tawakkufi a kansa. An fahimta? Wannan illa ce wadda take samun ƴan adam. Akwai waɗansu suna da irin wannan alzimas, wanda shine za ake ce ma alzimas ko nau'i ne na rashin lafiya da yakan samu a waɗansu lokacin girman shekaru sai su rikice gabaki ɗaya. To wannan ya samu, akwai malaman hadisi da dama da abin ya same su. To kuma saboda su malaman hadisi sun gina iliminsu ne akan wato ka'idodi da ilimi ya tabbatar, saboda haka ba sa inkarin cewa akwai waɗanda suke da wannan illa. To sun yi littafai akan su alkawakibun nayyirat fi man ikhtalafa min ar-ruwati thiqat, ɗaya daga cikin littafan da yafi kowanne girma kenan. Alkawakibun nayyirat fi man ikhtalafa min ar-ruwati thiqat, wato yayi ne akan masu riwayar hadisi amintattu masu hadda, amma kuma wannan illar ta same su, ko kuma waɗanda aka yi ilhaƙin su da su sune kamar wanda wata ba illar ce ta same shi ba, amma wani shuguli, wani aiki ne ya same shi da ya ɗauke shi daga komawa ya rinka duba littafansa, yana haddacewa, yana gyaran haddarsa, wannan ya sanya shi ya manta hadisansa. Wannan yawanci yana faruwa ne ga alƙalai, saboda ka san alƙali, alƙali yanda zai ji ƙara da yanda zai zauna ya gano rigicin ƙaran da bincike da yake yi, ba shi da lokacin da zai koma ya karanta hadisai. Saboda haka sau da yawa za ka samu waɗanda suka zamanto an naɗa su alƙalai, bayan naɗa su alƙalai sai su zamanto masu rauni wajen hadisi, kamar Shariq ibn Abdullahi al-Qadi an-Nakhai, alƙalin alƙalai a Kufa. Kafin ya zamanto alƙali, hadisansa mustaqima. Ko kuma wata illa ce take samunsa, kamar ya makance bayan shi ba mai haddar hadisai ba ne, yana dogaro da littafansa, ko littafansa su ƙone, duk waɗannan an rubuce su. To ƙa'idar shi ne in an tantance ingantacciyar riwayarsa daga wadda ba ingantacciya ba sai a karɓa, in ba a tantance ba sai a yi tawakkufi a kansa har sai an samu abin da zai shaida ga riwayarsa. To yanzu shi nan Khalid tabbas ne cewa yana daga cikin yara ƙanana da suka ji hadisi daga wajensa bayan al-ikhtilaf. To ya ake Bukhari ya ruwaito hadisinsa, kuma sharaɗin hadisin Bukhari ya zamanto ingantacce, wanda ku haddasa ta jirkita ba ingantaccen rawi ba ne. To ya ake Bukhari ya ruwaya daga wajensa? Bukhari ya yi riwaya, jawabi shi ne Bukhari zai kawo bayan babi kaɗan. Wannan hadisin an ruwaito shi daga riwayar Yazid ibn Zurayya, wanda yana daga cikin manyan masu riwaya a Basra da suke riwaya daga gare shi tun kafin ya samu jirkitar hankali. Kuma sannan wannan hadisin sananne ne daga riwayar manya-manyan masu riwaya daga Sa'id al-Jurayri, irin su Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Thani da Isma'il ibn Ulayya, waɗanda duk sun ruwaito daga Jurayri kafin wannan illa ta istilafi ta same shi. An ibn Buraida, ibn Buraida shine Abdullahi ibn Buraida, an Abdullahi ibn Mughaffal, daga Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, baina kulli adhanain sala, tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu akwai sallah, salatan ya faɗa haka har sau uku, liman sha'a, ga wanda ya so, wato a marra ta uku din sai ya faɗa haka. Tsakanin kowane kiran sallah, wannan zahirinsa ana magana ne akan cewar tsakanin kiran sallah guda biyu, zahirinsa za a ɗauka cewa kamar tsakanin kiran sallah azhar da kiran sallah la'asar akwai sallah, wanda yake wannan tabbas ce akwai sallah azhar. To amma maganar akan sallar nafila ne. To in ko za a ce tsakanin kiran sallah azhar da kiran sallah la'asar, ai ba sallar nafila ce kawai tsakani ba, akwai sallar farilla. To da haka dole a fassara me ake nufi da azane ne din kiran sallah guda biyu. To shine bil ijma malamai suka dauke shi akan cewa abinda ake nufi da kiran sallah guda biyu, kiran sallah da iqama. Wato iqama ita ma ana ce mata kiran sallah. Wato tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah ta nafila. Ya faɗa haka har sau uku sallallahu alaihi wasallam domin wato ya karfafa cewa mustahabbi ne yin wannan sallah. Wato tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallar nafila. Sai a na ukun yace liman sha ga wanda ya so, domin ya nuna cewar wannan yin sallar ba wato ba sallah ce ratiba da mutum ake so ya dawama da wato mutum yake dawama akan ta ba, kamar yanda bayani ya zo na sunnoni ratiba guda 12 a hadisin Ummu Habiba da hadisin Aisha da Abdullahi ibn Umar. Wannan ba sunna ce ratiba ba. Wato tsakanin kowane kiran sallah akwai wato sallah ga wanda ya so yayi, ba ratiba bace. Guda haka kuma ba iyakance raka'a nawa bace, ba iyakance raka'a nawa bace. Wato wannan yana daga cikin mutlaqin nafil, domin wato sunna fil fili iri biyu ne, akwai annawafilul mutlaqa akwai annawafilul muqayyada. Nafila wadda take ba ta da qaidi da kuma nafila wadda take mai qaidi. Nafila wadda take ba ta da qaidi ita ce ba ta buƙatar sai kai mata niyya ayyananna, amma nafila wadda take mai qaidi sai kai mata niyya ayyananna. Nafila mai qaidi shine kamar sunna muakkada, kamar sallar idi, kamar sallar roƙon ruwa, kamar witri, kamar raka'atayn fajr. Waɗannan duk sai ka ƙayyade su, sai ka ƙayyade su da niyya. To nafila ko wadda take mutlaqin nafila shine dukkan sauran nafilin kamar wannan sallar da ake tsakanin kowane kiran sallah da iqama. Na haka yanzu idan kamar mutum tsakanin kiran sallah azhar da iqama, idan yayi sallah raka'a hudu da niyyar cewa wannan ratibar sallah azhar ce, to kuma yana da daman ya sake yin nafila yadda ya so, iya gurgurdan lokaci, iya gurgurdan da lokaci ya bada dama ne nafila, ba tare da kayyadewa da wannan raka'a hudu da take ita ce sunna ratiba ba. Wannan mutlaqin nafila ce mutlaqa. To a tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai wannan sallah wadda take nafila ce, wadda take nafila ce mutlaqa. Saboda haka ya hada kun ga banda sallar asuba, domin sallar asuba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa idan tsala alfajr fala salata illa raka'atayn fajr. Idan alfajr yake to babu wata sallar nafila da mutum zai yi sai raka'atayn fajr. To ita tsakanin kiran sallar asuba da iqama ba a nafila sai raka'a biyu, sai raka'atayn fajr. Idan mutum ya shagaltu da yin nafila ya saba sunna. Allahumma illa wanda yake da wurdin dare, lokaci ya kure masa ya tashi da daddare bai gama, ya saba kullun daddare yana raka'a 11, sai da ya tashi bai samu ya tashi a makare ya fara wannan raka'o'i 11 bai cika su ba, har sai da alfijir yake to. To babu laifi ya ci gaba da yin su domin yayi ramuwa akan wannan nafilar wadda bai yi ba. Haka dalika ne shafa'i da witri, idan ya tashi bayan alfijir ya keto to yana zai shafa'i da witri sannan ya raka'ata alfajr. Wannan ga wanda yake ya riga ya gama nafilin sa na dare, ya gama wurdin sa. To idan alfijir ya keto to ba lokaci bane da mutum zai shagaltu da nafila, sai dai ya raka'ata alfajr kawai, ya zauna yana zikiri ko karatun alqur'ani, amma ba nafila ba, sawun a masallaci ko a gida. Amma banda wannan sauran salloli ga baki daya, fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yace sala, wannan shine abinda malaman usul suke cewa annakira fi siyaqil isbat. Wato idan lafazi ya zo wajen nakira a wajen da yake ana tabbatarwa, to wannan yana nuni akan iflag, wato babu kaidi, ba a kayyade wannan nafilar ba da adadin raka'o'i. Saboda haka mutum yana da dama zai yi gwargwadon yanda lokaci ya sauwaka a gare shi. Na'am. To kun ga wannan bai faɗi maksudin hadisin, abinda hadisin yake karantawa ce tsakanin kowace kiran sallah da iqama akwai sallah. To shi kuma Bukhari me yake so ya nuna a wannan babin? Gwargwadon tazaran lokaci tsakanin kiran sallah da iqama. To kaga wannan ya nuna kan cewa kenan tsakanin kiran sallah da iqama aƙalla a samu gwargwadon yanda za a yi sallar nafila. Shine makusudin sa. Aƙalla gwargwadon yanda mutum zai yi sallar nafila raka'a biyu. Dan ita ce shine aƙallan abinda za a dauki sallah a kansa, sallah raka'a biyu. Na'am. Na'am. Na'am, Muhammad ibn Bashar da shine ya shahara da riwaya daga Gundar As-Sadusi. Gundar shine Muhammad ibn Ja'far Al-Basri, Shu'ba ibn Al-Hajjaj, Amr ibn Amir Al-Ansari Al-Kufi, shi ba Basri bane, an Anas ibn Malik. Da ga Anas ibn Malik khadimi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace kana al-mu'adhdhinu idha adhdhan, mai kiran sallah ya kasance idan yayi kiran sallah, fama nasu min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su miƙe, yabtadiruna as-sawari, suna gaggawa ya zuwa ga al'amudan masallaci, hatta yakhruja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum kadhalik, hasbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito alhali suna wannan hali, suna haka, wato suna bayan al'amudai, yusalluna raka'atayn, suna sallah raka'a biyu, qabla al-maghrib, kafin sallar maghriba, walam yakun bayna al-adhani wal iqamati shay, babu wani lokaci mai yawa tsakanin kiran sallah da iqama, domin shay anan nakira ce tufidu ta'dim, ba wani abu bane babba na lokaci tsakanin kiran sallah da iqama, wato lokacin dan kankani ne. To shine yayi wa qala Uthman ibn Jabala, wannan تعليقي لي. وأبو داود عثمان ابن جبلة دا أبو داود الطيالي في سليمان ابن داود سكر ويتو دا شعبة أولنا حديث يتي لم يكن بينهما إلا قليل بابي أبن دكي تكانوس سومي بينهما تكانوس سومي كيران صلى دا إقامة باب وانا أبو تكانوس إلا قليل تيتان كأم وتلوكة يقول قولنا يا بيانا مكدار miqdarin na lokacin sallar magriba kenan. Wannan hadisin haka ana ruwaito shi, idan mai kiran sallah yayi kiran sallah sai sahabbai su miƙe, ba a faɗi yaushe suke miƙewa ba, sai ya gama kiran sallar koko daga ya fara kiran sallar. To riwayar Isma'ili haka zalika a cikin wannan su daga cikin littafin sunan, idza akhadha almu'adhdhinu fi adhani almaghrib, idan mai kiran sallah ya fara kiran sallar magriba wato lokacin suke miƙewa su fara nafila. To wannan akwai mas'ala, shin idan ana kiran sallah mutum zai iya nafila ko ko ba zai iya nafila ba? Zahirin wannan riwaya sahabbai suna yi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana samun shi, kuma la'alla abinda yake sa su suke haka din saboda cewar babu lokaci mai tsawo tsakanin kiran sallah da iqama a lokacin sallar magriba. Saboda haka idan suka jira har sai ladan ya gama kiran sallah sannan su tashi fi nafilar, lokacin zai takura a gare su, wataƙila ba za su gama sallah raka'a biyu ba, za a tada iqama. To saboda kwaɗayin su samu sallah raka'a biyu din, sai su shiga cikin sallar daga zarar mai kiran sallah ya fara kiran sallah. Yawan malamai sun karhanta yin nafila yayin da ake kiran sallah, fara nafila yayin da ake kiran sallah sai mutum ya saurara sai an gama, saboda ne dan ya hada falala guda biyu. idan ya saurara sai da aka gama kiran sallah zai samu falalar yin zikirin hikayar kiran sallah in mai kiran sallah yayi ya bi shi sannan yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roka masa wasila sannan kuma ya samu ya raka'a biyu saboda haka zai samu maslaha biyu sabanin idan ana kiran sallar sai ya shiga cikin nafila Allahumma illa a bisa kaulin da muka gabatar da shi cewar a mazhabar Malik mutum in yana nafila zai iya hikayar kiran sallah saboda haka kenan kana kiran sallar kuma ladan yana kiran sallah kana nafila kana binsa ya ce Allahu akbar sai ka dakata da karatu ka ce Allahu akbar Allahu akbar ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka dakata da karatu ashhadu an la ilaha illallah kai ruku'u subhana rabbiyal azim ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka dakata da subhana rabbiyal azim ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wa hakaza amma wannan babu nutsuwa a ciki sai dai wannan shine abinda aka ruwaito daga malaman mazhabar Imam Malik sabanin Ibn Wahab wanda shi ya saba musu cewa ba za a yi ba la afarilla wala anafila to amma zahirin wannan hadisin ya nuna sahabbai suna yi ana kiran sallah kuma suna yin nafila amma an ruwaito Imam Ahmad Ibn Hanbal idan ya shigo masallaci yaji ana kiran sallah sai ya tsaya har sai ladani ya gama kiran sallah sannan sai ya tahiyatul masjid to wannan shine bisa wannan ka'idar a hada maslahar guda biyu tafi bisa ka dauki daya ka bar daya to idan azana idan yayi kiran sallah kana al muadzinu idan azana ai yana hikayar kauni ne na baya to ya zakai da riwaya wannan mujmal ne a dunkule yake tunda idan azana zai iya daukan cewar idan taha min al azan zai iya daukan idan bada al azan idan shar'a fil azan idan ya fara yin kiran sallah to riwayar isma'ili ita ce ta bayyana idan akhadha al muadzin fi azanihi idan ya fara kiran sallarsa a gani idan akhadha al muadzin fi azanihi idan mai kiran sallah ya hadu akan fara kiran sallarsa to shine lokacin nan fi azanil maghrib sai su miƙe su fara sallah a cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarun su wannan ya nuna cewar wannan sallar mustahabbi ce kamar yadda yake mazhabar Ithaf da Ahmad ibn Hanbal da malaman hadisi cewa nafila kafin sallar magriba mustahabbi ce sabanin malamai da suka ce ba mustahabbi bace makruhiya ce kamar yadda yake mazhabar Malik da Shafi'i duk da yake akwai riwaya daga Malik da take cewa ita ma cewar ya ce wato mustahabba ce an ruwaito daga magabata tili suna yin wannan nafila kamar yadda aka ruwaito daga Abdurrahman ibn Auf da Sa'd ibn Abi Waqqas da Ubay ibn Ka'ab da Abu Darda da Abu Musa dukkaninsu ma sun kasance suna dawwama akan ta ba sa fashinta to wannan ya nuna cewa mustahabbi yin wannan nafila ga wanda ya samu lokaci to sannan kuma a cikin wannan hadisin ya nuna abinda sahabbai suke akai na kokarin tsare wato kada a yanke sallarsu yanda suke gaggawa su je bayan al'amudi saboda wannan shine zai musu sutura al'amudi zai musu sutura domin a mutumin da yake sallah yana da hurma yana da alfarma da bai halatta a wuce ta gabansa ba amma in ya sa sutura sai a wuce ta gabansa to wanda ya nuna cewar haka ya kamata musulmi su kasance a cikin masallatansu kamar wanda ya gabata wannan mun yi wannan hadisin a cikin wato as-salatu khalf as-sariya yin sallah a bayan al'amudi a cikin abwabul masjid sannan wannan kuma wannan hadisin ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito yana wannan sallar ba tunda su zai zo same su suna sallar a masallaci shi ba a ruwaito yayi ba kuma saboda karancin lokacin ba za a ce yana yi a gida ba ko tunda lokacin ba a nafila lokacin faduwar rana ne tunda mai kiran sallah yake fara kiran sallah daga rana ta fadi kafin nan lokaci ne na hani saboda haka ba za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar a gida ba. To sannan kuma wannan hadisin ya nuna cewar a lokacin da ke tsakanin kiran sallah da iqama na sallar magarba lokaci ne dan takaitacce, lokaci ne takaitacce. To ɗaya daga cikin dalilan da Malik rahmatullahi alaihi ya karhanta yin nafila kafin magarba, abinda yasa yace makruhi ne saboda kada wato jahilai waɗanda ba su san alfarman lokaci ba su ce in an ce ai nafila, wani ya tashi yin nafilan sai ya ce sai ya yi izifi ɗaya a cikin nafilarsa, ai nafila aka ce ai, kafin ya gama izifi ɗayan na nafila muktarin sallar magarba ya fita. To ka gani akan neman ilu ya jawo bau, akan neman nafila ya rasa ladan farilla. To wannan babin Imam Malik ya ki wannan min babu saddid dara'i, wato toshe kafa da zaka kai ya zuwa ga wani abu wanda yake marar wanda yake na barna, domin a jinkirta sallah daga farkon lokacinta har ta fita daga farkon lokacinta, wannan wato kaucewa falalani, wanda falalan yin sallah a farkon lokacin ya fi falalan nafilar da mutum zai. To amma idan mutum zai iya yin nafilar sannan ya samu wannan ya samu sallar magariba din a farkon lokacin nata, to ya hada maslaha guda biyu. To daga wannan ne malamai suka yi istintaji kamar yadda Ibn Hajar ya yi ishara gare shi kan cewa wannan sallah da ake yi kafin sallar magariba ita ma haƙƙinta ta zamanto taƙaitatta kamar yadda raka'atay al-fajr take. Tunda an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'atay al-fajr ya kasance yana yin ta raka'atay ne khafifatayn, sallah raka'a biyu sauƙaƙa. Har Aisha tana cewa na kan ce shin ya ma karanta Fatiha saboda yadda yake gajarta ta. To wannan hukunci shi ma haka yake da sallar magariba. Saboda ne, saboda lokacin da ke tsakanin kiran sallah da iqama lokaci ne dan kankani, kuma idan mutum zai shagalta da tsawaita ta zai rasa takbiratul ihram, kabbara farko tare da liman, ko liman mutum ya samu kabbara farko tare da liman falalarsa tafi falalan nafila. Shi yasa ne aka ce idza uqimatus sala fala salata illa al maktuba, idan aka tada iqama to ba wata sallah da mutum zai sai al maktuba, sai ka fita. Saboda haka idan mutum yace zai shagalta da wannan sallar har ya sanya shi ya rasa samun kabbarar harama, in ya saba ma wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan hikimar kwadaitarwa akan ayi wannan nafila shine raja'i, kauna ta samun ijabar addu'a, domin addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a raddinta, kuma koyaushe lokaci ya zamanto lokaci ne mai alfarma mai daraja. To yin ibada a cikinsa lokaci ne wanda ake son ana so a aukar da ibada in lokaci mai alfarma ne. To cewar ana ba a raddin addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ya nuna kan cewa wannan lokaci ne mai tsada. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Anas yace bain al-adhan wal iqama addu'a bain al-adhan wal iqama la turad fad'u, addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a raddinta, dan haka ku yi addu'a. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni, fad'u dan haka ku yi addu'a. To an ce wannan shine hikimar kan ayi sallah a lokacin, domin babu addu'ar da take ce babu addu'a da tafi kaunar iqama, kaunar karbuwa irin addu'ar da aka yi ta a cikin sallah. Saboda haka da aka ce ayi sallah har a wannan wato tsakanin kowane kiran sallah da iqama, wannan hikimar shine a fadaitar da mu ga samun na farko dai samun amsawar addu'a, na biyu samun rayar da lokaci mai daraja, domin da cewar ba a raddin addu'a ya nuna wannan lokaci ne mai daraja. To lokaci kuwa aka ce mai daraja ne, maksudin sa mu a gare mu shine mai aukar da ibada a lokaci, domin wannan ya nuna kan cewa ibada tana da matsayi a wajen Allah jalla wa ala. Sannan wannan kuma ya nuna cewa lokacin sallar magariba ba takaitacce bane kamar yanda waɗansu malamai suka tafi akan cewar gwargwadon yadda mutum zai sallah raka'a uku bayan faduwar rana yayi sallama shine iyakar lokacin sallan magriba inda haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bada izini ai sallan nafila ba ko ba haka ba to ya nuna cewa ma lokacin sallan magriba yana da intidadi duk da yake ba mai tsawo ne sosai ba amma dai ba takaitacce bane kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa kamar yadda muka sani shine mazhabar maliki saboda hadisan da suka zo na cewar hadisan Abdullahi ibn Amr ibn al-As cewa lokacin sallan magriba yana karewa ne da bacewar shafaqi to duk wannan hadisin ya nuna wannan wallahu ta'ala a'al na'am yace babu man intabara al-iqama babu wanda ya saurari kiran ya saurari iqama wanda ya jira yin iqama sallah an yi kiran sallah sai ya jira har ayi iqama wato ma'ana wato wannan ya tabbata a cikin sunna akan yin haka kuma menene hukuncin sa ga liman menene hukuncin sa ga ma'mum yace haddathana abul yaman al-hakam ibn nafi' al-bahrani shu'aib shine ibn abi hamza az-zuhri kuma kan mun san shi ko al-imam ibn shihab urwata bin zubair dan aisha dan yayarsa dan asma'u na'am daya daga cikin al-fuqaha us-sab'a anna aisha ta kala cewa aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sakata al-muadhdhin bil-muadhdhin bil-ula cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mai kiran sallah yayi shiru da kiran sallar sa na farko al-ula ina nufin kiran sallah na farko min salati al-fajr na sallar asuba qama sai ya miƙe faraka raka'ataini khafifatain sai raka'a guda biyu sauƙaƙa wato waɗanda suke ba masu tsawo ba qabla salati al-fajr kafin sallar asuba ba'da an yattabina al-fajr bayan al-fajr ya bayyana thumma taja'a ala shiqqihi al-ayman sannan ya kishingida akwibin jikinsa na dama hatta ya'tiyahu al-muadhdhin lil-iqama hasse mai kiran sallah ya zo masa domin ayi iqama to ina mahallin tarjuma yake ina sauraron iqama menene sauraron iqama al-ibtija kishingida da yake yi kaga ya zauna yana jiran sallah wanda ya nuna cewa daga an yi kiran sallah ba laifi bane ka saurari iqama kas ba laifi bane ka saurari iqama koda baka shiga cikin masallaci ba koda baka shiga cikin masallaci ba sai dai wannan galiman kenan galiman wanda shi idan ya daga ya shigo za a tayar da iqama amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake a sallar asuba a sauran salloli idan ya shigo masallaci ya ga ba a taru ba sai ya saurara har sai mutane sun taru kamar yanda yazo a cikin mursal din Salim ibn Nadhr cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ba'da an-nida'i ila al-masjid annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fitowa zuwa masallaci bayan an kira sallah fa in ra'a ahla al-masjid qalila in yaga wanda suke cikin masallacin kadan ne su jalasa sai ya zauna hatta yajtami'u thumma yusalli sai ya zauna har sai sun taru sannan sai ya sallah fa kun ga wannan yana daya daga cikin umdar waɗanda suke cewa raka'ati tahiyatul masjid musamman in a lokacin hani ne tana faduwa tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna bi tahiyatul masjid ba to a shahid kun ga ya zauna ya jira sallah din to wanda yake shine maqsudin babin wannan hadisin na annabi na Aisha radiyallahu anha shine yake nuna cewa inda aka ruwaito a wancan babin babul azani qabla al-fajr inda yake kan babul azani ba'da al-fajr kai kana idza atakafa al-muadhdhin idan mai kiran sallah yayi itikafi aka ce a'a idan sakata ne to gashi Bukhari ya kawo shi a yanda yake saboda haka waccan nushar sai ya zamanto cewar in ma riwayar ce ta zo masa a haka bisa kuskure ya tabbatar da ita a haka saboda zai kawo riwaya ingantatta kamar a haka wa in ma ko masu nusakh ne nusakh din ne ya zamanto wani yayi galabi ya kawo shi ita kafa maimakon sakata saboda da ita kafa da sakata akwai saukin fi tahrifi akwai saukin a canza a ma'ana to al'ula dinnan abinda ake nufi nan malamai sun yi sakani idan sakata almu'adhdhinu bil ula idan mai kiran sallah yayi shiru daga kiran sallar farko kiran sallar farko zai iya daukan kiran sallar da ake yi a cikin dare tunda sallar asuba ana yi mata kiran sallah biyu kuma zai iya daukan kiran sallar da ake yi bayan hudowa alfijir kafin iqama sai zaman to shine kiran sallar farko iqama ya zaman to shine kiran sallah na biyu wanda a zahir wannan shi ake nufi ba na farkon ba domin an ce daga an yi kiran sa daga yayi shiru da kiran sallar sai ya tashi raka'atayn khafifatayn raka'atayn al-fajr raka'atayn al-fajr fa yaushe ake yin su sai bayan su hudowa al-fajr saboda haka wannan ya nuna kiran sallar da ake nufi kiran sallah bayan hudowar raka'atayn al-fajr bayan hudowa al-fajr wanda wannan ya daya daga cikin hujjar Sheikh Al-Uthaymeen na cewa as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na biyu ake fadanta a kiran sallah na biyu ake fadanta domin Bilal shi aka ce ya sa as-salatu khairun minan nawm kuma yana yi ne yana farkon sha'ani Bilal shine yake kiran sallah lokacin hudowa al-fajr kamar yadda muke bayani a wancan makon wajen darasi cewa shi Bilal shine idan al-fajr ya keto sai ya tashi ya kiran sallah to a lokacin da yake cewa as-salatu khairun minan nawm kuma shine abinda daga cikin abinda yake karfafa shi hadisin da aka rawaito na Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga al-mu'adhdhin min at-taswib qama fa salla rak'atayn idan mai kiran sallah ya gama cewar a zo ai sallah at-taswib shine cewa as-salatu khairun minan nawm idan ya gama cewa as-salatu khairun minan nawm qama fa raka'a rak'atayn sai ya tashi ya salla raka'a biyu sannan wannan kishingida da ake yi a fiɓin dama malamai sun yi sabani akan hukuncin sa akwai wanda suka ce wannan kishingidar wajiba ce bal ba ma wajiba ba sharadi ce ta ingancin sallar asuba idan mutum bai yi ba in yi sallar asuba sa bata yi ba shine ra'ayin Ibn Hazm al-Zahiri yace in kai raka'atayn fajr to ka kishingida a kwibin dama dole in baka yi ba in kai sallar asuba sai ka saki sai ka ji ka kishingida sannan ka zo kai sallar asuba waɗansu kuma suka ce bid'a ce gaba ɗaya ba addini ba ne saboda Ibn Umar yana inkarinta in ya ga mutane suna kishingida a masallaci sai ya ɗauki tsakuwa ya jefe su da ita shi ya sa Malik a mazhabar Malik aka ce makruhi ne yin wannan kishingidar sai dai ga wanda ya yi ta don hutu in ya gaji saboda ya yi sallar dare yana sauraron a je a sallar asuba sai ya ɗan kishingida to wannan babu laifi a mazhabar Malik to duk da yake Malik bai ce bid'a ce mutlaqan ba amma dai ana hada shi tare da wannan kaulin na uku dan kauli uku ne da wanda yace wajibi da wanda yace bid'a sai kuma wanda suka yi tsakasaki suka ce sunna ce shine mazhabar Imam Ahmad da malaman hadisi shine cewar sunna ce ga wanda ya buƙaci ya zuwa gare ka shine wanda yake yayi sallah da daddare ya gaji to kafin ai sallar asuba ya danki shingida to wannan sunna ce ga wanda ya sallar saboda wannan saboda abin da ya tabbata na wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa Ibn Hazm ba wai fa haka kawai ya faɗi wannan magana ba abin da yasa ya ce wajiba ce saboda an ruwaito a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum rak'atay al-fajr falyattaji ala shiqqihi al-ayman qabla an yusalli al-fajr, idan ɗayan ku yayi sallah rak'atay al-fajr to ya kishingida kwiɓinsa na dama kafin ya sallaci sallar asuba. Wannan ba umarni bane? To sai yace kuma umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne, wajibi ne. Kama hadisin malaman bai inganta ba, malaman hadisi daiwa sun yi raddin hadisin kuma suna kawo shi a cikin misalin hadisi wanda yake ratsatse wanda ya saba ma riwayoyin malamai, domin abinda aka ruwaito fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba umarninsa ba. Mutum ɗaya ne ya ruwaito shi, a haka Abdullahi ibn Ziyad ya ruwaito shi daga Al-A'mash, saboda haka aka raunana wannan riwaya. Dan haka dai abin da yake shine mafi rinjaye shine cewar wannan kauli nan na uku, cewa kishingida a gefen dama bayan raka'atayil fajr ga wanda ya buƙaci yin haka sunna ce, wato mana in yayi saboda buƙata za a bashi lada, in yayi saboda buƙata za a bashi lada. Amma yanzu idan da za a ce za a dauki matabar Ibn Hazm, in ka zo sallar asuba sai kaga kowa ya bararraje ya kishingida a cikin masallaci, ya za a yi, wata kila wani ma ba zai samu wajen zama ba, wata kila ma wannan ma ya sa ai ta rigima ya kishingida, wani yana haurin sa saboda shi bai samu an bashi wajen da zai kishingida ba. To dole a rinka duban al-ma'ana, wato ma'anar abubuwan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kada a rinka tsayawa da ai jumudi akan zahirin nas. To daga cikin hikima da malamai suka bayyana na cewar kishingidan a kwiɓin dama ne shine cewa zuciya ta karka a kirji take ta karkata zuwa ga kwiɓin jiki na hagu, don haka idan mutum ya kwanta a gefen dama sai zaman tukan cewa zuciyar ta nutsu ta yi kusa da ƙasa, ta samu wato ba ta da kuzari. Kun san wanda suka physics, kun san potential energy ai ko? Potential energy ba height yana ƙara masa ba, yana ƙara masa potential energy. To wanda ya kwanta a gefen hagu kuma potential energy ɗinsa kaɗan ne bisa wanda ya kwanta a gefen dama. Wanda ya kwanta a gefen dama yana da energy, yana da ƙarfi, yana da kuzari fiye da wanda ya kwanta a gefen hagu. Saboda haka wanda ya kwanta a gefen hagu idan ya tashi bacci, baccinsa zai fi nauyi, zai fi nutsuwa. Wanda ya kwanta a gefen dama kuwa baccinsa ba zai zamanto kan cewa mai tsanani ba. Shi yasa sai Ibn al-Qayyim da sauran malamai suke cewa bacci a gefen dama ya fi fa'ida ga zuciya, saboda zuciyar za ta zamanto a faɗake. Bacci a gefen hagu kuwa ya fi fa'ida ga jiki, jiki zai fi hutawa in ka kwanta a gefen hagu. Saboda haka wanda yake so ya, wanda yake son ya fifita zuciyarsa akan gaggan jiki, to sai wannan kuma shine sunna. Dan annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen dama yake kwanciya, ko kwanciyar dare a gefen dama yake kwanciya. Wanda ko yake so ya huta, jikinsa yake so ya ji daɗi, to sai ya kwanta a gefen hagu. Amma kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasadu kullu, akwai wata tsoka a jiki, in ta kyautatu dukkan jiki zai inganta, ita ce zuciya. Saboda haka abin da yake fi fa'ida ga zuciya za ka yi, ko abin da ya fi fa'ida ga gangan jiki? Abin da ya fi fa'ida ga zuciya. To yana kishingida a gefen hagu, a gefen dama, don kada ya nitsa, kada ya nauyin bacci ko gyangyaɗi ne ya zo masa, zai zamanto ba wuya, zai zamanto ba zai nitse a cikin bacci, ba zai yi bacci mai nauyi ba, zai zamanto bacci ne wanda yake hafifi mara nauyi. Shine hikimar da ake sawa a kishingida a gefen dama. Na'am. Na'am, yace babu baina kulli adhanaini salatun liman sha, babu cewa tsakanin kowace sallah guda biyu, tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah liman sha ga wanda ya so. Mun bayyana cewa abinda ake nufi da kiran sallah shine kiran sallah guda biyu shine kiran sallah da iqama, tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah ga wanda ya so. To kun ga hadisi ɗaya ne amma ya dauki hukunci biyu, ya ɗauki hukuncin nawa ne gwargwadon tsakanin kiran sallah da iqama, sannan kuma a wannan hadisin ya ɗauki hukuncin tabbatar da sallar nafila tsakanin kiran sallah da iqama. Na'am. Wa نعم دقى عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد الأهوازي المقري أرمى مالما القرآن يا إكراتو أو جنافة شكرا فصلاة تند شدينا كرن تد متاني القرآن أبصرة sannan ya dawo maka yayin shekara 35 yana karantar da mutane alqur'ani shekara 71 yana karantar da alqur'ani a rayuwarsa wato shi yasa naga wannan wani ya tattaro yanda masu karantar da alqur'ani Allah yake ba su tsawon rai ya bi dukkan qur'a din nan sai kaga daga mai shekara 87 sai mai shekara 100 yanzu kaga shi Abdullahi ibn Yazid al-Muqri shekara 93 a duniya amma a wata riwayar ne ma na bayyana dan an yi sabani a shekarar da ya rasu an ce shekara ta 213 an ce shekara ta 217 to kuma an haife shi a shekara ta 120 saboda wanda suka ce 217 kun ga shekara ya nuna cewa shekarar sa 203 kenan ko shekara 97 to mutumin da ya yi shekara 71 yana karantar da alqur'ani Abdullahi ibn Yazid al-Muqri yace Kahmas ibn al-Hasan al-Basri Abdullah ibn al-Buraida mun ganshi Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah baina kulli ya sake maimaitawa thumma qala fi salisa ana uku da yace baina kulli adhanaini salati ce liman sha kamar yanda ya gabata a wancan hadisi fa'idojinsa sun gabata na'am babu wanda yace idan wato mai kiran sallah guda daya yayin kiran sallah a halin tafiya wato a halin tafiya ba a kiran sallah da yawa koda na asuba ne ba a kiran sallah biyu wato a kiran sallah guda daya kawai a halin tafiya to wanda ya faɗa haka ma'ana shine abin da yake ya tabbata a cikin sunna kamar yadda aka rawaito daga Ibnu Umar cewa yayi ishara ga cewa abinda aka ruwaito na cewar yayin tafiya hukuncin daidai yake da zaman gida ko kuwa daban yake na'am نعم يأتي معلا ابن آثر يرويته لغا وحايب شيني ابن خالد لغا أيوب ابن أبي قلابة السختياني لغا أبو قلابة الجرمي عبد الله ابن يزيد لغا مالك ابن الحويري مالك ابن الحويري دينا لغا تكين سمارن صحبي دن ثوريني ياروني لوكتين دسكزو جمع النبي صلى الله عليه وسلم شكر ياكين تبو يأتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي munzo nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata jama'a ba ne yawa ba na mutane na jama'a wato annafar sune daga 3 zuwa 10 in suka wuce 10 ba a ce musu nafar in ba su kai 3 ba ba a ce musu nafar wato ɗan jama'a ɗan kalilan ba su da yawa ba su 10 ba na mutane na yana nufin kabilar su banu layth kenan banu layth ibnu bakr fa qamna indahu 20 layla muka zauna a wajensa kwana 20 wato kwana 20 suka yi da suka zo Madina iyakar zaman da suke da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan na rayuwarsu kwana 20 amma wannan kwana 20 yaya darajar su take a wajen Allah kwana 20 kadai suke babu kamarta a rayuwarsu gabaki daya yace wa kana rahiman rafiqa ya kasance mai tausayi mai jin kai mai rahama rafiqan mai tausayi haka abinda suka fahimta daga gare shi kenan zaman su da suke da shi kwana 20 wanda ya nuna cewa wannan sifa ce lazima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya sifanta shi da shi bil mu'minina ra'ufur rahim falamma ra'a shauqana ila ahalina, yayin da yaga shauƙin mu muna so mu koma zuwa ga iyalan mu, saboda yawanci a wata riwayar kamar yadda zamu gani ya ce wa nahnu shababa, mu ɗan samari ne, duk samari ne, saboda haka sun taho gwagware ne, amma dai kowa dai yana son a je a ga inna da babba. Da yaga shauƙin mu zuwa ga iyalan mu, ga zuwa ga dangin mu, qala irji'u, ku koma, fa kunu fihim, ku kasance a cikin dangin ku, wa allimuhum, ku koya musu. Kaga ni samari ne, amma yace zaman to su ne malaman, saboda me? Saboda sun zo sun koya da wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abun ba girma bane, ba yawan shekaru bane, wanda ya koya ne. Wa sallu, kuma ku yi sallah, ku rinka sallah. Fa idza hadaratis sala, idan sallah, lokacin sallah ya halarto, falyu'adhdhin lakum ahadukum, to ɗayan ku ya kiran sallah. To wannan shine shahid, mutum ɗaya ya kiran sallah a tafiya. To kaga me yasa Bukhari yace a halin tafiya? Saboda in suka tashi tafiya, ai lokacin ba lokacin sallah zai yi ba, to a cikin halin sallar ɗayan ku ya kiran sallah. Haka zalika, in kun je gida ma ɗayan ku ya kiran sallah, wanda ya nuna cewar a halin tafiya sau ɗaya ake kiran sallah, a halin zaman gida ma sau ɗaya ake kiran sallah, sai abinda dalili ya zo ya nuna sabaninsa ya tabbata kamar na sallar asuba. Wal ya ummakum akbarukum, kuma wanda ya fi ku girman shekaru ya yi muku limanci. To wannan yana daga dalilin da malamai suka ce limanci ya fi kiran sallah, domin wajen kiran sallah sai ce kowa ɗayanku ya kiran sallah, amma wajen limanci sai ya keɓance shi ga wanda yake ya fi girma. Girman nan kuma hadisin ya bayyana cewa girma wajen karatun Alƙur'ani ko wajen sunna ko kuma wajen shekaru, duk da a zahirinsa a wannan yana nufin girma na shekaru. To wannan don haka ba a asali, wannan asali ne cewa mai kiran sallah guda ɗaya ne, illa idan bukata ta sa, kamar masallacin babba ne, su da ba su da lafiya, kamar yadda Imam Shafi'i ya ruwaito cewa idan aka yi kiran, idan masallacin babba ne, to a kowace kusurwa a samu mai kiran sallah, kamar yadda ake yi a masallacin Juma'a. Da kun san masallacin Juma'a na cikin gari, a kowace kusurwa an yi matattakala inda mai kiran sallah zai hawo ya kiran sallarsa, to kowa ma in ya ga dama sai ya zo ya kiran sallah, tunda maqsudi shine ajiyar da wanda suke masallaci da kuma wanda suke wannan jihar. Saboda girman masallacin mai kiran sallah guda ɗaya idan ba zai wadatar ba, to a nan wajen ya halatta a yi kiran sallah, tunda abu ne wanda yake na maslaha. To Imam Shafi'i mazhabinsa kenan, kuma dalilinsa shine wannan bukata tana sawa a yi, amma al'asul shine mai kiran sallah guda ɗaya ne. Da kamar yadda muka ambata a Makka, haka ake yi kafin zuwan lokacin daular Uthmaniyya, su lokaci da murya ɗaya ma ake kiran sallah a kowane rukuni na masallacin Makka, akwai mai kiran sallah. Rukunin yamma mai kiran sallar Malikiya ne, rukunin kudu mai kiran sallar Hanabila, rukunin gabas mai kiran sallar Hanafiya, rukunin arewa mai kiran sallar Shafi'iyya an sham. Saboda haka idan lokacin kiran sallah yayi, sai ɗaya ya fara, sai kuma duk sai a ɗauka a lokaci ɗaya. Ba ku taɓa ba ku ji da akan, har yanzu ma in kuka duba, in kuka yi sacin a YouTube za ku ji irin kiran sallar na da. To dalar Saudiya ce ta zo sai ta hana wannan, cewa ya kiran sallah ɗaya kawai, musamman da yake yawa-yawan malamai ba su halatta wannan ba, illa Imam Shafi'i shi ya halatta shi. Duk da yake maqsudin da ya halatta, abin da ya sa ya halatta shi yace dan bukata, ba lallai yana nufin a yi da sauti ɗaya ba, wannan ya yi sannan wannan ya yi sannan wannan ya yi. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونيتي السلام عليكم دفاتن مالن ينا لاتيا تنبيعتا إتشي. يوم شلوكتي إذن ني أيكن الخيري إذن أكي بيني لكن جدائي. شنجن داتن دني شمار يني. الله ya ji kan mahaifa. Amin. Dabi'a ne mutum an yabe shi ya ji daɗi. Dabi'a ɗan adam ne, ɗan adam yana son a yabe shi. To wannan yaban da ake yi kamar yanda yazo a hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sadiqu bushra almu'min, wato bishara ce mai rigayi wadda ta riga ga zuwa ga mu'mini, tunda Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, suna da bishara a rayuwar duniya da kuma a lahira. To wannan abu ne wanda Allah yake ba mu mu'mini na bishara cewar yayi abin da yayi aikin kirki ne wanda zai bashi sabati. Ba riya bane, riya shine kayi din dan ayabe ka, kayi dan ayabe ka, idan dai asalin aikin da kayi kayi ne dan Allah, sai aka zo aka yabe ka sai ka ji dadi, to wannan jin dadi da kai ba riya bane, inda ka shige shi saboda Allah. Riya shine ka je kayi din dan ayabe ka, kamar alal misali ka je kayi sallah inda za a ganka inda za a ganka a yabe ka, ko maimakon ka yi karatun alqur'ani ka ji yadda kanka sai ka je kai karatun qur'ani yanda za ka ji kana yi ana Allahu akbar, ana yi ana cewa kai Allah ya bashi. To inda wannan nufin ne, to shine wannan shine riya. Amma in babu, idan dai mutum ya shiga abin dan Allah babu komai da abin da yazo masa na yaban mutane, gashi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta nuna cewa bishara ce, kamar yadda hadisi ya fassara ta da cewa sadiqu bushran mu'min. Wannan sannan yace malam Allah ya kara maka lafiya amin. Malam, mu mun kasance muna da abokan zama waɗanda ba musulmi ba, to idan wani ko wata ya mutu suna zuwa a makabarta, to dan Allah malam menene halaccin haka? Allah ya kare ka amin. Suna zuwa makabarta yace makaba, to eh to ana zuwa tare da su makabarta, eh to ban san wani dalili da ya hana waɗanda ba musulmi ba shiga makabarta, ban san wani dalili da ya hana su ba. Amma in suna yin haka ne dan kuma in naku ya mutu, dan kai ma in nasu ya mutu ka bi su, to kada ka bi su in nasu ya mutu. Wani lokaci abin da ya sa waɗanda ba musulmi ba sukan yi waɗansu abubuwan kenan, kamar za su yi waɗansu, sai su ce lokacin sallar idi za su zo tare da musulmi har ma su je masallacin idi, don suna so lokacin kirsimeti musulmi su ma su je coci a yi bikin kirsimeti tare da su. Waɗansu suna da irin wannan zaton, to idan don wannan a guje shi, domin zuwa a yi tarayya da waɗanda ba musulmi ba a cikin ibadarsu yana da haɗari, babban zunubi ne, bal idan zai iya kaiwa ya zuwa ga ridda, saboda haka a guje shi. Amma dai babu wani dalili ni dai da na sani a zahiri da ya hana wanda ba musulmi ba ya shiga makabarta tare da musulmi. Na'am. Na taswib. To ka tsaya tukuna mu gama wannan tambayoyi. Sannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya saka mu dokta da alkhairi amin. Malam, tambaya ta ita ce game da al'amarin da ya yadu yanzu a tsakanin ma'aurata, kafin su yi aure sai su ce sai an musu istihara wai an gano, shin abokiyar arziki ce ko kuwa ta yadda za a duba taurarinsa da na matar da zai aura? Idan taurarin sun dace da wasu nambobi sai su ce da alkhairi, ko aka sinsa wasu su ce idan aka yi ma mutum talaucewa, idan aka yi ma mutum talaucewa zai yi, ko kuma ma har da ciwo. Wani lokacin za ka ji suna cewa ai ilimi ne, kamar yadda ake scanning a gano yaron da za a haifa ne mace ko namiji, shi ma wai wannan ilimin hisab ne. Dan Allah malam a yi mana bayani game da wannan al'amari, don da yawa yanzu aure yakan lalace idan aka yi wannan bincike. Sannan shin akwai abin da ya tabbata a shari'a na kasancewar samun arziki ko akasinsa idan aka haɗu da wani mutum ko kuka rabu, kamar a rayuwar aure ko kasuwanci ko wata mu'amala? Allah ya biya da mafificin alkhairi. wannan gaskiya yana daga cikin itikadin jahiliya, yana daga cikin itikadin jahiliya, kuma yana daga cikin alkahana wal arafa, wato da'awar, yana daga cikin bokanci da da'awar sanin gaibu, ilimin hisabi wanda ake cewa ake dogaro da ilimin tasirin taurari akan abin da yake faruwa a bayan kasa. Duk wanda ya yarda cewa wani tauraro shine zai tasiri akan arzikinsa ko farin cikinsa ko tsiyarsa ko makamancin wannan, to wannan imaninsa ya warware, wannan imaninsa ya warware, domin babu wanda yake da tasiri akan arziki ko rashin arziki ko farin ciki ko tsiya in ba Allah ba. Allah bai ba mu wani tauraro iko akan rayuwar dan adam ba. Faduwar wani tauraro, wani burji da waɗansu lambobi, wannan duk ilimi ne wanda yake da ake da'awar sanin gaibu da shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad. Wanda yazo wajen mai da'awar sanin gaibu ko boka ya gaskata shi da abin da yake faɗa, to wannan ya kafurta da abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wani hadisin yace kuma, man ata arrafan lam tuqbala lahu salatun 40 yawm 40 lay 40 layla. Wanda yazo wajen mai da'awar sanin gaibu zuwa kawai yayi, ba koda bai gaskata shi ba, yaje kawai wajensa, to sallar kwana 40 tasa ba za a karba ba. To duk waɗannan, da wanda zai duba hannu, da wanda zai buga lissafi yayi hisabi, da wanda zai ramlo, da wanda zai zayarja, da wanda duk wani hanya da ake cewa an san gobe ko an san abin da zai faru nan gaba, wannan yana daga cikin arrajmu wa yakuna bil ghaibi min makanin ba'id, jifa ne da gaibu, kuma Allah bai sanya wani sultani a cikin wannan ilimi ba. Saboda haka ce wanda take wai kamar scanning ne, scanning daban yake. Shi scanning ai abin da yake scanning yake dubawa ayyananne ne, iyakantacce ne. Abin da scanning yake dubawa iyakantacce ne, kuma abu ne wanda yake na zahiri. Amma wannan ba ilimi bane wanda yake na zahiri, wanda Allah ya sanya sultani a kansa. Menene madogaran ilimin? Shine cewar tauraro yana taurari da tafiyarsu suna tasiri akan abin da yake gudana a doran kasa. To wannan abin Allah bai sanya wannan cewa haka yake ba, ba ilimi bane, ba hakika bace ballantana. Saboda haka a madogaran ilimin gabaki ɗaya rusasshe ne, ƙarya ne. Madogaran ilimin gabaki ɗaya ƙarya ne, domin babu abin da ya tabbatar da wannan a cikin abin da annabawa suka zo da shi. Kuma wannan abu ne wanda yake na gaibi, kuma abu ne wanda yake shi ma wannan ilimin, inda ilimin haka ne, wato abinda ilimi na gwaji na duba da lissafi da sauransu ya tabbatar da shi mana, abinda ake ce mana empirical knowledge, abinda kawai science ya nuna na taurari shine tafiyarsu da yanda haskensu yake da sauransu. Amma tasirin taurari akan abinda yake gudana a bayan kasa science bai san wannan ba. Shi yasa ma suke ce masa astrology ba astronomy ba. Astronomy shine ilimin da science ya tabbatar da shi na falaki da taurari da sauransu, wanda iyakarsa kamar yanda Imamu Al-Qatada ibn Da'amah as-Sadusi yake cewa, Allah ya sanya taurari domin abubuwa guda biyu, su zamanto amana ga mutanen da suke bayan kasa, cewa waɗanda idan aljanu sun je don su ji wani abu na gaibu domin su zo su yi ƙarya, taurari su jefe su. Rajman lishayatin kenan, waja'alna haruduman lishayatin. Na biyu kuma, domin a san hanya, wabin najmi hum yahtadun, da tauraro da shi suke shirya, da taurari da suke shirya su gane jihohin gabas ko yamma ko kudu ko arewa, idan dare yayi, inda ya zamanto babu rana ba wata, to taurari suna nan, zaka iya gane kutubi, wanda har yanzu jiragen jirgin ruwa da shi suke su gane north pole, da shi ne ake yin kuma compass. To wannan abu ne wanda yake science ya tabbatar da shi. Amma bayan wannan, to wannan din rajmun bil ghaibi ne. Saboda haka wannan abun da aka ce samari da 'yan mata yanzu suna yi, su guje shi. yana daga cikin ilimin jahiliya da ake yadawa, yana daga cikin hanyoyin jahiliya da ake yadawa. Kuma za a je a sanya ka ka mugusta zato ga Allah. Istikhara, ana istikhara, amma ba istikhara ilimin taurari ba, ba kuma wani yayi ma wani istikhara ba. Istikhara da an istikhara nabawiya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ta sunna shine wanda yazo a hadisin Jabir. Idan ɗayan ku yayi niyyar yin wani abu muhimmi, to yayi sallah raka'a biyu, sannan ya ce bayan yayi sallama wannan addu'a ta istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika har zuwa ƙarshe. To in aka yi istikharar nan ba wani abu za a nuna maka ba, ba zuwa za ka yi kuma bayan ka yi istikharar ka je ka ɗauki Ƙur'ani ka duba ka gani, idan ka ga a cikin wannan safar akwai hairan to alheri ne, in ka ga babu hairan to babu alheri, duk ba wannan ba ne. Ba kuma mafarki za ka yi ta ganin ruwa ba, ko kai ta ganin fari, kai ta ganin haske, ba wani abu za ka gani ba. Idan zaɓin Allah ne, Allah zai tabbatar da shi, sai ka san cewa wannan shi ne zaɓin Allah. Idan bai tabbata ba, karka mugusta zato ga Allah cewa dama ka yi istikhara, ka ce idan sharri ne Allah ya kawar da shi. Saboda haka babu alheri, shi yasa Allah bai tabbatar da shi ba illa iyaka. Domin ita istikhara abinda ake so, ka kyautata zato ga Allah, ka kyautata zato ga Allah akan abinda za ka yi. To shi Allah duk wanda ya kyautata zatonsa gare shi, a haka zai same shi. To idan ka yi kuma aka yi auren kuma ibtila'i ya zo, to dama wannan shi ne ɗabi'ar rayuwa. Ahsiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, dole sai an yi ibtila'i, sai kai haƙuri har Allah ya kawo yayewarsa. Amma ka ce a gajan haƙuri ne yake sa mutane su ga an yi ba a samu nasara ba, an yi wato mutum ya yi aure ya ga ibtila'i yana ta zuwa masa, sai ya ce wa ai matar ce kashin tsiya, da an yi istihara an gano za a san cewa ba za su yi a cikin haɗuwarsu akwai nahasa, babu sa'ada a ciki, babu arziki, ya ce. To wannan duk mugusta zato ga Allah ne, ka kyauta zato ga Allah ka gani. Idan inna ma'al usri yusra, dukkan tsanani yana tare da sauƙi. Waɗannan hanyoyin jahiliya ne ina ƙara nanatawa, a guje su, domin abu ne wanda yake haɗarinsu suna yana taɓa imani, haɗarinsu yana taɓa imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ruwa wata ran da daddare yana Hudaybiya, da gari ya waye bayan sallar asuba, sai ce kun san abinda ubangijinku ya faɗa a cikin wannan dare? Suka ce Allah da manzonsa ne ya fi sani. Ya ce ubangijinku ya ce bayina sun waye gari, mai imani da ni akwai daga cikinsu, akwai mai imani da ni mai kafirce ma tauraro, daga cikinsu kuma akwai mai kafirce min mai imani da tauraro. Wanda ya ce an yi mana ruwa da ni'imar Allah da falalarsa, to wannan ya yi imani da ni, ya kafirce ma tauraro. Wanda ya ce an yi mana ruwa saboda tauraro kaza ya faɗa wuri kaza, to wannan ya ka wannan shine mai imani da tauraro mai kafirce mu. Kun ga wannan hadisin ya nuna cewa taurari ba su da tasiri akan abin da yake faruwa, kuma yin imanin cewar tauraro yana da tasiri akan rayuwarka ko akan rayuwar wani, wannan kafirce mu Allah ne. Wannan yana da hatsari saboda yana taɓa imani. Duk abin da zai raba ka da imani babu kamar imani. Duk abin da zai raba ka da imani, gara ma kafin wannan abin ya zo Allah ya ɗauki ranka. Gara Allah ya ɗauki ranka kafin wannan abin ya zo. Allah ya kiyaye mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, muna ƙara jaddada addu'a ga ƴan uwanmu marasa lafiya. Allah ka ba su lafiya. Akwai ɗan uwanmu Alhaji Abba, ƴarsa ba ta da lafiya, ita ma Allah ya ba ta lafiya. Allah, waɗanda suke asibiti da waɗanda suke gida suna kwance, da wanda muka sani, da wanda suka yi mana wasiya, da wanda ba su yi mana wasiya ba, ƴan uwanmu Allah ka ba su lafiya. Allah ka inganta musu lafiya. Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Allah ka yalwata mana arzikinmu. Allah ka yaye mana tsadan hauhawa farashi. Allah, talauci da tsanani da yunwa da ake ciki, Allah ka yaye mana a wannan al'umma tamu. Allah ka wadata mu da wadatarka. Allah ka saukar da rahamarka a gare mu. Allah ka shigar da mu cikin rahamarka. Allah ka yafe mana zunubanmu. Allah ka tsarkake mu daga zunubanmu. Allah ka nisantar da mu daga laifuffuka ya rabbal alamin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.